Gwamnatin Jihar Plateau ta buƙaci hukumomin da ke da hurumin kamo waɗanda ke da hannu cikin kashe-kashen da aka yi a ƙaramar hukumar Mangu da kewaye da su bayyana waɗanda aka kama a kuma hukunta su. Gwamnan Jihar Plateau Simon Lalong a wani taro da manyan jami'an tsaro a jihar don sake duba matakan tsaro a ƙaramar hukumar Mangu yace sun fahimci cewa an cafke waɗansu da ake zargi da hannu a rikicin.
We understand some people were arrested. We want to see those people that are arrested for proper prosecution.
Gwamnan Jihar Plateau Simon Lalong kenan ke cewa mun fahimci cewa an cafke waɗansu mutane, muna buƙatar ganin waɗanda aka kama don hukunta su yadda ya dace. Gwamnan ya kuma yi alƙawarin tallafawa dubban jama'a da suka guje wa mahallansu don tsoron kar a hallaka su. Su ko matasa da mata daga sassa daban-daban na jihar Plateau sun taru ne a wuri guda don nuna alhininsu kan kashe-kashen da bayyana buƙatar gwamnati ta kawo ƙarshen hare-hare kan jama'a.
Tunana Lord Adas ne shugaban matasan Plateau. Mun dade muna kuka ga gwamnati, kashe-kashe sai karuwa yake yi. Kakaremu da sun yi zama da Fulani, iyayenmu suna noma, Fulani suna kiwo. As far as we are concerned, agenda ne wato a kashe wata zuriya gaba daya.
Sunana Zara Dakun. Ana kashe mutane, a ji kukan mutanen Plateau. Ran mutum da arzikinsa ko na gona mai nashi ne a bar mishi ya ci amfanin shi.
Sunana Comrade da ke ce Joshua Paul.
Musan akwai karancin manpower. Na ɗaya shine
power, wato jami'ai kenan na
jami'an tsaro. Police mun gane ba su da ƙarfi, amma federal government za ta yi wani abu akan sojoji. Because mun tabbatar su aikin su daman su je su kwantar da lamari ne idan akwai damuwa.
To idan a ce gwamnati ba ta yi abin da kuke bukata ba, akwai matakin da za ku dauka?
Ina tabbatar miki zai zamanto cewa babu abin da matasa za su iya yi. Dole mu gara kanmu.
Sunana Grace Joseph. Mun taru da bakaken kaya, muna yin makoki, muna juyayi akan yanwanmu da ana kashe. Kowane lokaci daidaiwar haka sai an yi kisan yan uwanmu har da ƴaƴanmu. Ba mu san dalili ba, ba mu san ko akwai gwamnati, ko suna sane da shi ko ba su sane da shi. Ba mu da inda za mu je, kasa kenan da Ubangiji ya ajiye mu. Muna bukata wannan kashe-kashe a tsaye da shi.
Waɗansu da suka yi zaman dirshan kenan don neman gwamnati ta samar da tsaro a jihar Plateau. A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a ƙaramar hukumar Mangu, Yahaya Bello Shanonu, ya buƙaci a samar musu da tsaro ne.
Ina kira da babban murya sarakuna su tashi a tsaye. Sai na ga kamar matsalan da ke ciki an bar matasa ne su kan ɗauki doka a hannun su yi abin da suka ga dama. So kuma muna roko gwamnati don Allah a taimaka mana da jami'an tsaro, saboda a kwantar da wannan tarzoman. Wannan abun gaskiya ba mu ji daɗin shi ba.
Shi ko kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya yi kira ne ga zaɓaɓɓun 'yan majalisu da su duba batun tsaro da idon basira.
Da shi gwamna da kuma ko shugaban ƙasa ne, muna da membobi House of Assembly, muna da sanatoci. Tuna jama'an nan sun zaɓe su ne. Duk abin da zai zo yau a ce ya kasance ya taɓa al'umma, ya kamata gaskiya tsakani da Allah su tsaya su duba wannan abin. Mutane suna cutuwa, an cutar da mutane, yara ƙanana an kashe mutane, an yi asaran dukiya.
Mutane fiye da 100 ne bayanai ke nuni da cewa an hallaka su a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Mangu cikin 'yan kwanakin nan. Yayin da dabbobi da dama suka salwanta, gidaje masu tarin yawa da wuraren ibada aka ƙona ƙurmus, dubban mata da yara da tsofaffi da ma maza ke gudun hijira suke kuma buƙatar agajin gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.